Ridatan bin nasabi
to da yace fadilatan bin nasabi da nasaba
alal hali
bisa hali
al muakidati al amilha
wanda ta karfafa amilinta shine lazimatun lazimatun shine amila
da annal luzuma
domin lazimci
wal fadilata
da fadilati
mutaradifai
kalmomi ne biyu wanda ma'anarsa daya mutaradifai ne kalmomi ne guda biyu lafaza ne guda biyu amma ma'anar daya
wata dalla ala zalika bi kauli
ya kafa hujja bisa abin da ya fada da fadarsa
Allah subhanahu
kuma yake tabaraka ta'ala ya ce wai ne yake yin risala sosai a guri nawa ne mai risala tun daga farkon ta har karshe guri nawa ne ya kawo magana sai ya kawo dalili aka kaida dai littattafan fikihu in sun kawo magana ba ka safai suka tsaya kawo dalili ba ko tunda su sun gama rairayo dalilan ne amma aka samu wasu kamar wannan su kawo dalilin ko yanzu kamar motar sarci wanda sai ka gaba karanta shi ma baka ga dalili daya ba ko ba sai yake kawo ba wasa da kawo dalili tunda fiqhu ne yana ganin ya gama rairayo ma dalilin to amma kamar shi mai risala yana kawowa yakan kawo daidai amma ba ko ina ba Allah ta'ala bayyana tabaraka ta'ala yace
wai za balagal alfani mun kuma
da wannan ya tsara wannan babu sai anan ne kawai ya kawo dalili ko ya kawo magana ya kawo dalilin ta amma duk a baya sai dai ya kawo magana kawai ba tare da ya tsaya kawo dalilin ta ba idan wanda suke yara kanana a cikin ku suka kai matsayin mafarki balaga kallasazu ya zai musu wajibi su nemi izini in za su shiga
kullul awqat
a dukkan wakutan
kamar sazan lazina min qablihim
kamar yanda wanda suke kafin su suke nemi izini
ko kuma likibaru
su ne manya
ko zubul istizani
wajacin neman izinin
bil bulugi
da sababin balaga
alamatu
alama ne haka
da
sabbin sauran farille
izla qaila bil farqi baina hukmin wa hukmin
ban domin ba wanda yace akwai bambanci tsakanin wannan hukuncin da kuma wancan
lakin yashkulu istidlal bi tilkal ayati
sai dai kuma a ce za a kafa hujja da wannan ayar zai iya kawo rikici
da ba ta karara
da saboda abin da ya tabbata
min annan sharadin dalili
daga cewa sharadin dalili
al-mutabaqatu lil-wujub
ya zama ya dace ga abin da ake so a kafa dalili akai
hakanu huwa am
ko ya zama a amma labarin kaunu ko ya zama ya fi umumi ko
wujubul istizani
wajibin istizani kuwa
min al-madaluli
ya fi kebantuwa daga madaluli
allazi wasa'il
al-farah wanda shine sauran farillai
wa ujiba
aka bada amsa daga wannan itirarin
bi annahu mutabiqun
cewa ai ya dace din
min jihatil ma'ana
dangane da ma'ana
wani zalika qala ujubu
wanda dai sa ujubi yace
wa hadhal istizanu
wanda neman izinin
min haisul ma'ana
dangane da ma'ana
mutabiqun lid'awa
ya dace da abinda ake nema a kafa hujja akai
wayan kana lafazuhu
ahassa ko da yake lafazinsa ahassu ne
ko min babin
hazminan
nasi
ma'anan ya zama daga babin da ake cewa ana iya rukowa daga nasi a ruko ma'ana da za ta dau umumi ko da asalin nasin ya zo ne akan abu wanda yake hasi
sababin nuzul tilkal ayati
abin da ya kawo wannan aya ta sauka dalilin sabbin saukar wannan aya
annan nabi sallallahu alaihi wasallam
cewa sallallahu alaihi wasallam
arsala yatiman ila umara
ya aiki wani maraya zuwa sayyidina umar
adakhala alaihi
sai ibaraya ya shiga wajen sayyidina umar
ko makashufu
alhali bat fafin sa a jikin sa
fata ga ya zama duhulihi alaihi
sai sayyidina umar ya fishi da saboda shugowa wannan yaron gare shi
tilkal hali
alhali yana wannan halin
min gari istizani
ba tare da ya nemi izini ba
azaba illa mustafa sallallahu alaihi
wa sallam ya kuma da sallallahu alaihi wa
sallam anzali
yana fadin sa daga wannan
ko jada
yasa yasa ta sauka shi yasa yana tana cikin muwafaqatul umar
wal hidab lil rijal wan nisa'i
anan ana magana ne ga maza da mata
ita ga libul zukura
amma sai aka dinga yayar da maza akan mata
tambihani
ga fadakarwa guda biyu
al awwalu
fadakarwa ta farko
zahirul qawl musannifi
zahirin fadin mai littafin nan
wa bil bulugi lazmarhum
cewa bil bulugi lazmarhum
ila akhir
hai zuwa karshe
annal luzumul amali
cewa luzumcin ayyukan
ya sulmi mujarrad
yana samuwa ne da zarar balaga
wa huwa kadhalika
shi ko haka lamarin yake
haisu wujidat shurut
in an samu sharuddan da aka fada
wan tafatul mawani
ya zama ba mani'an
wala tarud
adamu luzumi sawmi fala yaridu adamu luzumi sawmi idza balaga ba'da dulu'il fajr
na'am
cewa azumi bai zama akan yaro ba idan ya tabbata ya balaga amma ba fitowa alfajr a ce to wannan ba a kawo shi a matsayin itirari ba me yasa
da fa wato lokacin niyyar
domin wace niyyar ya tsere
allati sharuha
an kuna mubayyatatan mubayyatatan wanda sharadin ta zama an kwana da ita mubayyatatan ba mubayyanatan ba dan fala yaridu mubayyatatan
la yazamu hu'in sakun wala qadaw
shi yasa shi wannan yaron za a ce ba dole bane sai ya kama baki ba dole bane sai ya rama
tsani
fadakarwa ta biyo
idza zahar alhaml bil unsa
da a ce ciki zai bayyana ga yamace
a wani hijjatin
a farkon watan zulhijja
wajaba alaiha qira'u ramadana
da wannan ne aka gano ta balaga da can ba wata alamar balaga tare da ita watan zulhijja na kamawa sai aka ga ciki ya bayyana to ya zama mata wajibi ta rama azumin ramadanin da ya huce
ya annahu
la ya bayyana sai ko akalla an samu wata uku
fakat ta bayyana annaha balaga min
ya bayyana kira sai ta balaga tun daga farkon watan ramadan
au qablahu
ko kafin
bayan zahar fi nisbi hijjati
idan cikin ya bayyana a tsakiyar watan zulhijja
wajaba alaiha qira'u nisfi
ya zama wajibi akan ta tarama rabin azumin da ya huce za a dauka zai wata uku ashe kenan daga tsakiyar azumi ne ta balaga to zan tashi ko mun asuba ya kai mai tambaya game da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam man salla subha fa huwa fi zimmatillah fala yadlubannakum Allah bi zimmatihi bi shay'in fa innahu man yadlubu yudriku thumma yukhbahu ala wajhihi fi nar jahannam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya salla asuba to yana cikin alkawarin Allah yana cikin alkawarin Allah to ma'ana kamar ya biya wata yarjejeniya da take tsakaninsu da Allah ko ko ya shiga wata yarjejeniya ta musamman da Allah falal rubanakum Allah bi shay'in min zimmati kar ku yadda Allah ya neme ku da wani abu daga alkawarinsa manan malamai suka ce wannan yana da ma'ana biyu ma'ana ta farko shine kada a same ku bakai sallar asuba domin a same ku bakai sallar asuba ba kun karya wani alkawari ko wata yarjejeniya da take tsakanin ku da Allah wanda ko duk ye yarjejeniya da Allah ya kai yarjejeniyar to Allah fa sai ya neme shi wanda kuma duk Allah ya nema to sai ya riske shi wanda ya riska irin wannan zai kifar da shi ne a wuta ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wanda duk yayin sallar asuba to ku kiyaye ku taba shi domin ku kamar yayi wata yarjejeniya ta musamman da Allah cewa duk wanda ya taba shi to Allah zai tsaya masa shi yasa wanda ya sallar asuba ku kiyaye taba shi haka malamai suka faɗa to wato wannan manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga harbi musamman kamar harbi da ake da danko yace ga alibi ba ya kama wata farauta kuma ba a maganin abokin gaba ba ya bakanta ran abokin gaba sai dai a ƙarshe a iya samun wani a haƙorin sa ya karya masa haƙori ko a same shi a ido ya tsaya ya masa idanu shine ma'anar hadisin harbi kamar wanda ake da basusa ko a dautsa ko a ce za a ringa jifa da ita to duk wannan yana cikin wannan hanin cewa irin wannan ba hanya bace ta kama farauta hanya ba kuma hanya bace ta maganin abokin gaba ko fusataran abokin gaba amma hanya ce ta a karya haƙorin wani ko a tsiyaye idanun wani to shikenan tambaya اللهم صل على سيدنا محمد بن فاطمة